بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. يعني مثال ما وقعت إلا في الإسناد، مثال أبن إلا تأبكو تكين شي تكين إسناد شي وتقدأ فيه تأي سوكا تكين إسناد دون المتن بند متني. ما مسألة به المصنف أبن المصنف بعد مثالي لشمين بدال راوين سكا براوين سكا تا أسوي وانا ما رويتي سكا يعني كما أسوي هشي لا ما رويتي سكا هو بكسم المقلوب أليك أكوا تم تأسا شيء أجكين كسمي كشينا الحديث المقلوب شيء هدا شوا جفاين أبل راوين دعيف براوين سكا إذا أكا مسان يراوي mai rauni da wani sika wata bayyana lawhamu fihi kuskure ya bayyana istalzama alqadhu fil matan aidan sai suka sai ta zama tilasta tai suka cikin matani illame kullahu tariqun ukhra sahiha in hadisin bai wata hanya daban wanda take mai wannan sahihiya inda wata hanya sahihiya wannan ita dama sai a barta ba ita aka dogara ba sai ayi amfani da wacce sahihiya amma inda ma wannan hanya ita daya ce gare shi kuma wannan matsala ta samu kenan babu shi kenan hanyar hadisi ya tashi wa min aghmad zalika an yakunu da'ifa ma yafi
da an ce abdal rawi da'ifan sika
kamar an samu marawaici da'ifi ne sai aka musanya shi da wani sika da'ifi ne ya rawaito shi sai aka dauki sika aka sa a gurin ko kuma aka san haka in ma yadi aka yi hadisin ya samu illa kuma illa da take mai suka amma in kamar wancan wanda ya musalta ne suka ne da suka shi kuma wannan hadi a musanya shi kawai zamana hadisin yana nan a matsayin shi yadda yake yace wa min aghmad zalika na ga mafi abin da yake higumudi an yakunu da'ifa muwafiqan li suka fi na'atihi mai raunin ya kasance ya dace da sika cikin siffar shi misali zalika misalin wannan ma wa qali abi usama hammad ibn usama al-kufi ahad sika daya daga cikin sika ta ne ana abdurrahman ibn yazid ibn jabir wa huwa min sikati shamiyin shi ma kadima ne ko kadima al-kufa ya gabato kufa ya zota fa kataba anhu ahlaha mutanen kufa suka rawaci hadisi suka rubuta daga wajen shi walam yasma minhu abu usama bai ji hadisi daga gare shi ba cikin yan kufar da suka zo summa qadima ba'da zalika al-kufa sannan bayan haka sai abdurrahman ibn yazid ibn tamim ya zo kufa wa huwa min du'afa'i shamin yana daga cikin masu raunin sham fa sami aminhu abu usama sai abu usama ya ji hadisi daga gare shi mun wara da kyau shi wancan na harko abdurrahman ibn yazid ibn jabir shine suka amintacce yazo yan kufa suka amsa amma shi wannan abu usama bai ji ba hadisi daga gare shi bayan wasu shekaru kuma aka samu wani abdurrahman ibn yazid ibn tamim yazo shi ko yana daga cikin masu raunin garin sham dukkan su dai kaga yan sham ne dukkan su fa sami aminhu abu usama sai abu usama yaje wajen shi ya dauki karatu wa sa'alahu an ismihi ya tambaye shi ga sunan shi yace sunan shi Abdurrahman ibn Yazid kenan ya tsaya daga nan din an tsaya daga Ibn Yazid da shi da wannan sikakin sunan ya zo daya fazanna Abu Usama annahu ibn Jabir sai Abu Usama yayi tunanin cewa wancan amintaccen ne na wancan shekaru da suka wuce da bai zo wajen shi ba fasara yuhaddisu anhu sai yake bada hadisi daga gare shi wayan sibu hu min kibali nafsi sai rika nasa bashi ta karan kanshi kawai sai rika ce Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir ash-Shami kenan kaga shi wannan ya dauka ba da gangan yayi ba suna ya zo dai kuma bai mu bambance mishi ba fa yaqulu sai rika cewa haddathana Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir fa waqa'atil manakir fi riwayat Abi Usama daga nan aka samu hadisi munkarai daga riwayar Abi Usama kaga shi ba shi yake da matsala ba kuskure ya samu akan fahimtar wani Abdurrahman ibn Yazid kin ne ya amsa daga gare shi malamai kuma suka gane shi su yi watsi da ruwayish an ibn jabir wa huma siqatan su kuma siqani guda biyu falam yafdal lizalika illa ahlun naqd ba wanda gano wannan sai malaman naqdul hadith fa mai yuzu zalika suka bambance wannan wani su alai suka nassanta kal bukhari wa abu hatim magaru kamar bukhari da abu hatim da makamantansu magaru wahid da diyawa daga cikin malamai to kaga irin wannan matsala hun ba malaman Bukhari wasu Abu Hatim malaman Jahabiza An-Nuqad ya mutum yake iya gane wannan matsala me wa misalu ma waqatil illa fil matan duna al-isnad misalin inda aka samu illa ta abu cikin matani amma banda isnadi wala yaqadahu fihi ma aw taqarahu amma bata suka cikin su ma waqa min ikhtilafi alfazin kaseera min ahadisi sahihaini abinda ya abku na sabanin lafuzza da dama daga cikin hadisan Bukhari da Muslim idan amkan raddar jami'i ila ma'anin wahid idan yana yiwa dukkan su a hada su a cikin wannan ma'ana guda daya lafuzza ne sun sha bambam amma kuma ma'ana dai guda take kamawa kamar man kazaba alayhi muta'ammidan kaga mun ga Bukhari da wannan kala kala man yaqul alayya ma lam aqul wanda mun gani ji a cikin sulasiyat fa innal qadha yanfi an haice wannan suka za a kore suka daga gare shi dan sabanin alfazikin nan idan ma'ana ta zo daya wannan ba matsala bane wannan ko Abu Sayyani gashi nan diyo wa misal ma waqatil illa fihi fil matan misalan abinda illa ta abu cikin shi cikin matani wastalzamat al qadha fil isnad kuma tasa tilas ha isnadin sai ya samu suka ma ruhi rawin bil ma'ana allazi zannahu abinda wani marawaici zai rawaito shi da ma'anar da yake zatan shi yakunu khata'an kuma hi abin ya kasance kuskure ne shi yasa suke kin arwaya bil ma'ana wasu daga cikin malaman hadisi dan saboda gudun wannan matsalar sai ta yi ma'ana kai tunanin cewa haka take nihi alhali kuma ba haka take nihi ba yace wal muradu abinda ake nihi bi lafzil hadisi lafazin hadisi garu zalika shi kuma lafazin hadisin ba haka yake nihi ba fa inna zalika yastalzimu qadahu fi rawi wannan zai suka akan marawaici fa yu'allilu isnad sai asas isnadin ya zama mai illa ne in shi ya ce fulanin yarwi bil ma'ana wa yukhdi fi yana ruwaya da ma'ana kuma yana kuskure wajen ma'anar illa ce ita ma wannan da ba za a amshi hadisin shi ba na biyar wa misal ma waqatil illa fil matan kaga Aisha jama aka ce ilmun ilalul hadis ma'rifatu awhamus siqa sanin kurakuran siqat kaga dukkanan abinda ake ta magana duka siqat ne ba magana rauni bace wanda ta matsala ce wanda ba wanda ke gane ta sai kamar yanzu wannan mai ruwaya bil ma'ana siqa ne amma yake ruwaya da ma'ana kuma yake kuskure wajen ma'anar misal ma waqatil illa na biyar yace misalin abinda illa ta abku fil matan cikin matani duna isnad banda sanadi ma zakarahu al musannif min alfazil min ahad al alfazil warida fi hadisi Anas abinda musannif ya ambace shi daga cikin lafuzzan da suka zo akan hadisin Anas wa hiya sunne yake cewa la yazkuruna bismillahir rahmanir rahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha bas ambatan bismillah cikin harkon karatu ko kuma karshen karatu yace fa inna asalul hadis fi sahihaini asalin hadisin yana bukhari da muslim fa lafzul bukhari lafazan bukhari yadda yake kanu yaftatahuna bilhamdulillahi rabbil alamin suna budawa da alhamdulillahi rabbil alamin shi yasa ibn hajar da al-aini da ibn al-mulakin duka suka zo sun shinhuda musamman wa ibn hajar fatahur bari sosai ya shinhuda bayani akan wannan ga sanan a cikin sahihaini amma cewa la yazkuruna bismillahir rahmanir rahim fi awwal qira'atin wala fi akhiriha illa ci ruwaya ce wanda shi kuma asalin hadisin dake cikin bukhari da muslim shine kanu yaftatihuna bilhamdulillahi rabbil alamin afu wanda tabita ce cikin sahihai suna budawa da alhamdulillah wanda wancan ma sahihi ne amma ba haka ba yake wannan nabi shine ruwaya mai kyau wa lafaz muslim fi riwayati nafil jahr lafazin muslim cikin wata ruwaya shi kuma kore bayyana waye yace la yajharuna bi bismillahir rahmanir kenan wanda yace wanda ya dauka akan cewa la yajharuna shi yasa malamai suka tai akan cewa bismillah ana karanta ta amma bayyana ta ne ba ai dan waccan ruwaya da yake cewa la yazkuruna bismillahir rahmanir wanda malamai malikiya wasu daga ciki suka dauka ruwaya ce wanda tana da illa wadda take daidai kin ita ce cewa suna buɗe karatu da alhamdu, wanda buɗe karatu da alhamdu marawici ya bada labarin abinda shi yake ji alhamdu bismillah ko da uzu da du'a da istifta duka a boye ake yin su kenan bai ji so balle bai ya dai na kalto su. Wa fi riwayatin ukhra, wa ta riwaya daban na fa'il qira'a, an kore karantawa cewa la yaqra'una bismillahir rahmanir rahim. Wa qad takallama shaykhuna ina nihin al-hafiz al-iraqi malam yayi magana ala hazal mawdu'i ma la mazid fi al-husn alayhi, wanda babu wani abin da zai dadu akan kyau magana da yayi, illa anna fihi mawadi'in tataju ila tanbihi alayhi, sai dai akwai guraren da suna buƙatar hadakarwa ila akhir kalam al-hafiz ibn hajar, har zuwa ƙarshen hafizan can hafiz ibn hajar kenan, wannan duka maganganun al-hafiz ibn hajar ne ya kawo a cikin shine ni ma nayi mamakin da anan yace har ma hukatin nan sai dole an ga asalin asalin inda muka dauko can magana tun daga farko annan shi wannan ai ba asalin wani sharhi bane amma je wancan din amma san nufin wannan inda asalin maganar kai haka ne annukatu annukatu alabun salah ne muka aka dauko magana cewa ibn hajar ya hada cikin annukatu alabun salah kenan, in yace kwa annukatu alabun salah ibn hajar yace musannif yana nihin ibn salah ne,
na'am
sharhi da yamma muqaddima ta ibn salah,
na'am
nan ne ko wa bismillahir rahmanir rahim. Tambaya ta 159 cikin sharhi ilal hadis yace hal huna kama numayyizu bihi baina ba'dur ruwa, shin akwai wani abin da zan gwambance tsakanin wasu daga cikin marawaita ka Sufyanu Sauri masalan Sufyanu ibn Uyayna kamar Sufyanu Sauri da Sufyanu ibn Uyayna wa man ismuhum Hisham da wanda sunan sa Hisham ko kuma Amri ko alkama ko na hauzalika wanda dai sunayensu sun zo daya, to ya za a bambance tsakanin su?
Wai kamar masu dora abinci haka, shinkafa muka aje babu.
Wai kilan wajen wake.
Kile ga shi ne, kullawa wajen ne malam.
Hin, ka taro su samu sunan jiro. Bari inda tashi a tattare kayan da kika.
Bari kai mamaki wannan abu.
Dai kullawa wajen nake, daga na tashi in ka ba ɗakin da ke. In za mu zo.
Bari inda ina tashi ina tarla.
Kace mishi Ahmad ya aka yi wani shi jiya da nazo ne. Sai karan jiya ai aka kawo ta shinkafa ko. Sai na cin shi da gonar akura na dora. To kuma a cikin yana ce musu to jiya da ke su kadan ne.